Zama makokin kwanaki goma ne uwar jam'iyyar Modello Mana a Afirka ta fara a jiya Alhamis domin nuna juyayin rasuwar mahaifiyar shugaban babbar jam'iyyar ta Adawa Hamma Amadu, wace Allah ya yi wa rasuwa a nan Yamai bayan da ta yi fama da rashin lafiya. Abubakar Maiduka Muhammadu kusa ne a jam'iyyar ta Lumana Afirka.
Kadiba Hagani dan ta halikin nan yau wajen shekara 6 ba shi cikin ƙasa ta ba shi da kwanciyar hankali. Yau haga shi Allah ya karbi rayuwa tsohuwar shi, marmakan a ce shina cikin ƙasa a ce shi ne ya je ma wajen zira'iza kuma shi ke karɓar gaisuwa. Yau gashi saboda siyasa ba zai iya samu shi wannan ba, kaga wannan abu bai da kyau ga ƙasashe kamar irin namu wanda muke nufin mu ƴan bisilbi ne. Saboda siyasa abi mutum ana kore da shi.
Wasu jigajigan gwamnatin PNDS tarayya da ƙawayenta a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Bazum Muhammad sun halarci jana'izar mahaifiyar ta Hamma Amadu, abinda ke nunin siyasa ba gaba ba ce, inji kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmana Muhammadu.
Ai shugaba Hamma Amadu in ba kamance ba, mu jam'iyyar mu da shugabannin mu kamar tare suka tashi, bayan tare suka tashi sun yi mulki da su da dama umwansu in ba kamance ba so biyu sun yi nouvelle majorité lokacin aka cohabitation, sannan mun yi wannan daga 2011 zuwa shekara ta 2013 tare da shi Hamma Amadu. Saboda haka ai babu wani matsala mutahi in jiyo ya samu gare shi, in daɗi ya samu gare shi, mu je mu gaida shi.
Wasu 'yan ƙasa na ganin wannan dama ce da jagoran 'yan adawa ya kamata ya amfani da ita don kawo ƙarshen gudun hijirar da ya shafa shekaru yana yi a waje, domin rashin halartar wannan zaman makoki na iya rage masa kwarcini a siyasance. Sai dai makusantansa na da tunanin da ya bambanta da wannan.
Babu wanda ya hisa yin zahi cikin wanga lokaci da ake ciki. Shi zo ko ga shi zo, wannan ba abu ne ba wanda ya kamata mutane ma a yi tunani a kai. Yau zawo Hamma nan cikin ƙasar ga shina iya kawo tashin hankali, saboda duk wanda suka ce su yi mai akwai waɗanda za su gwammace su ɓadda rayuwarsu.
Hamma Amadu da ke ɗaya daga cikin waɗanda gwamnatin Nijar ke zargi da hannu a safarar jarirai na alaƙanta wannan zargi da dalilan siyasa, yayin da masu mulkin ke cewa
ai harkar shari'a ce ta fidda Hamma daga ƙasar Nijar. Na kuwa ba mu ba ne, ba jam'iyyar PNDS tarayya ba ce, kuma ba gwamnati ba ce. Shi da kai ne shi shugaba Hamma Amadu na Lumana ya fi kowa sanin da cewa an zarge shi da wasu abubuwa da ya aikata.
A nasu ɓangare jami'an fafutuka irin su Dambaji Son Allah sun fara gargaɗin ɓangarorin siyasa akan buƙatar sulhunta juna.
Ana cikin lokacin da muna son su shirya. Muna son shirya tun da kaga ana son a fuskanci zaɓe, kuma mun hidda son zaɓe nan shi zamanto kowane ya yarda wanda anka tsara shi a ta yi zaɓe wanda Allah ya ba a taru a kama mai shi ikon ƙasa. In ya ƙare lokacin shi wanda kuma Allah ya ba shi hau, tun da ba ta yiwuwa duka gaba ɗaya shi zamanto kowane shi hau wannan kujerar.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.